that's right, I'm having fun. Just me and my fellas having a ball. I don't want no stress, no fighting, no complications at all. We'll chill and have a good time, and later you get a call telling you that it's all over, so stop back getting missed calls.
Go away, go away, go away,
go away.
Fly.
Let you know. couldn't stop thinking about you, thinking about you. Ooh, when I saw you, baby, walking in the sunshine, yeah. I couldn't stop thinking about you, thinking about you, baby.
Get She said in heaven that I got. Yeah, she said in heaven that I got. Yeah, she said in heaven that I got.
I'm not. Shoes. Hot designer Love keeps on giving. Time to serve. Don't get to get your booty. da 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 da